We wish you happy birthday. We wish you happy birthday. Yallaɓai happy birthday. Bari mu gaida mai gida almada ki garkuwa. Farin ciki da murna ka samu karuwa. Da shekaru da albarka jarumu maza. We wish you happy birthday. Yallaɓai. Allah ya kara albarka mun gaida garkuwa.
Bari mu gaida mai gida almada ki garkuwa. Farin ciki da murna ka samu karuwa. Da shekaru da albarka jarumin maza. We wish you happy birthday yallaɓai.
Barka da yammaci algadan garkuwa. Dan da lasin yi murna sun samu karuwa.
Ba za ya tafi ba
rini a dangari hannu bai kure kawa alkai baza ka taba ba wanda ya yarda zai gwada na ran sai yana ruwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
haka dai watin yake ja gaba sai da madugo idan ana kidan maza kan da ka saka farago wanda yake kira ruwa kaga ko kansa zai zubo ali dai ali ne gara zama na madugo ido san kasar ruwa kun san ba shi da suwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
na sha ka tozali ne dangin sajagira ka zamo abin yabawa gurbi da kakara nono in ya gaza har rage mara tabarbara yayyafo aliyu ga mai hanata da gobara kai duwa da shena Allah da take saman ruwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
maganar maza ake ba maganar su gogwa zan cangwani nake alba za ka tabuwa magi adanniya bare na ka zanyiwa ala ala ali ne banga ali zaunawa ban ma da ki mai gida ka dace a rayuwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
sarari kure gurin doki kuma ke din hawa nasa muniki ya bashi ruwa da shanuwa alina sani kana kauna ta a rayuwa tunda kai na ambata dole a bar ni na rawa alijijiyar ya busa kin yi kafuwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
nan ba na dalaka ki su shiga da kyangani baba gurin su ilham kawa sa sansani baban su Fatima ga mulki suna gani kuma gai da dan halaka da yan tar da yan tuwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
halina ali darati yake magana sannan ali baya iya koyar gaskiya baba gurin su Bilkisu yana da juriya baban Khadija ya san matsala ta rayuwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
sun ka saka da kai tun da ka kwance tarnaki har na tuno da ranar makiya ta farmaki ali ya tsaya ran masu yayyo baki tafiya ga jarini raini ba shi ruwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
baba gurin manzan ka ta ki gaskiya baba agun muhammad sama kin yi dariya baba agun sa abdullah babu tankiya ala ali zan hali daraja na ta karuwa
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru da albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
bari mu kai da mai gida alma da ki garkuwa farin ciki da murna ka samu karuwa da shekaru na albarka jarumin maza we wish you happy birthday yalla bai
bari mu